sakataren majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna Malam Yusuf Yakub Algasiu ne dai yayi wa manema labaru karin haske a lokacin wani taron gaggawa na ita wannan majalisa da aka yi a garin Kaduna.
Babban al'amarin da ya samu ita mun hankali shi ne yadda yake cewa akwai wani shiri wanda ake yi domin a afkawa ainihin wato pastoci ko kristoci a jihar Kaduna. To wannan maganan ya tauna hankali yasa muke ci muke mu ji hankalinsa mu ji hankalin hukumar tsaro da kuma jangon gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin Najeriya cewa idan suka bari ana irin wannan maganganun ba su ɗauki mataki ba to duk abin da yiwuwa su kuka da kansu amma dai ne shugaba ya kamata ya nuna abin nan matsayin matsala na tsaro na jihar Kaduna ba matsala bane na kristoci kawai musulmai a birnin Gwari kwanan nan an kashe wajen 22 a hanyar Abuja an kashe mana professor an kashe mana wani a hanyar Katsina duka ban fito buta mun ce wai ai gashi nan kawai ana kashe musulmai bane to mun san cewa cikin wannan masu aikin nan ta addinin nan akwai kristoci akwai musulmai kuma shi wanda ake kashe akwai musulmai akwai kristoci to da ka abu ne matsalan tsaro ne ba matsalan addini amma mun ga kamar yana su amfani da addini ya ci mamar fasa na siyasa sa
limamin masallacin angwari ne imam Musa Tanimu shine ya magana da yawun limamai a wurin wannan taro kuma ya nuna damuwa game da yadda aka saka addini akan sace mutane a wannan jiha ta Kaduna
ya amince limaman da aka kama rusutu ga Professor Halima wanda aka kashe ga wannan makarantar Al-Qur'ani mu mahaddaci Muhammad Suleiman Kano ne mun tuma magana cewa an kama musulmai ne amma kan ce ne wannan abin da yake da muke faɗa hudu gobe da jawabai ga muke al'umma cewa wannan abubuwa ta'addanci din nan a daina shi domin a samu zaman lafiya amma ka zo ka ce wai kristoci ake ma shi yasa magana ta ba mu haushi amma da ya magana wannan ta'addanci babu shi yana kiran gwamnati ta miƙe tsaye domin ta kare wannan laban ta'addanci shikenan za mu ce yayi daidai magana amma ka ce kristoci kada ake ma so suwa ke yi kenan fara ka wannan magana na shi ta ba ta dadi ba ma magana na zaman lafiya ba
to sai dai shugaban kungiyar kristocin ta jihar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ya ce daukar nauyin kungiyar limaman da aka yi ne yasa ta jirkita ma'anar bayanin da yayi
ba su ba karanta me na fada ba ba su ba tsaurari abin da na fada ba ya zan ce da ji a kristoci kada ake sata bayan na san musulmi da dama da aka sace su an rubuta kai musu dace to karanta abin da na fada babu kalma daya da yace kristoci kada amma mutum ne yana gidan shi gidan shi na cikin wuta shi ta ku 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 ku
duk da bayanan kokarin kawo karshen sace-sacen mutane da gwamnatoci ke yawan yi a arewacin Najeriya dai har yanzu ana ci gaba da samun rahotanni na dauke daidai nan da can a sassan wannan kasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Ubeka te kuje an tashi kallau yau lafiya to dan Allah muke Allah kuwa shine dukkan ya barbabban shi na kadi da ku an yi